إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a wannan majalisi na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA a garin Azarai jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 40 a karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye a yammacin Alhamis 27 ga watan Rabi'ul Thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda yake daidai da 2 ga watan 12 shekara ta 2021 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna karanta nassi na hadisi na Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi wanda wannan nassin da muka fara karantawa a cikin sa ne da a bayyana mana irin rawan da Sayyidina Umar ya taka dama shine dalilin da ya sanya aka kawo wannan yakin gazwatu Banil Mustalik aka kawo shi a matsayin misali cikin misalai da suke fito da yanda Sayyidina Umar ke lazumtan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan nassi da muka fara karanta shi a halkar da ta gabata ba mu kammala karatun sa ba muna farko-farkon sa sai lokaci ya kure mana Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi ɗaya daga cikin mutan Madina yake bada labari cewa kunna fi ghazatin mun kasance a wani yaki shine yakin da muka yi bayanin sa a halkar da ta gabata yakin Banul Mustalik sun kasance a wani yaki cikin tawagar Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan Annabi yayi nasara akan wannan kabila ta Banul Mustalik an kashe kusan mutum 12 kamar yadda muka yi bayani sannan kuma an kama mutanen gida daban-daban kusan gidaje 200 wanda mun yi bayani in ba a mance ba cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan kamammun yaki fursunonin yaki ne Allah ya kaddari aurensa da Juwairiya bintul Harith Allah yarda da ita Ummul Mu'minin to Jabir dan Abdullahi al-Ansari yana bada labari cewa sun kasance a wani yaki shine yakin Banul Mustalik da muka yi bayanin sa fa kasa'a rajulun min al-muhajirin rajulan min al-ansar sai wani mutum cikin al-muhajirun mun bayyana sunansa ko za a tuna mana sunansa mun bayyana sunansa Jabir dan Abdullahi al-Ansari yake cewa sun kasance a wani yaki tare da Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam fa kasa'a rajulun min al-muhajirin sai wani mutum cikin al-muhajirun ya daki wani mutum cikin al-ansar rajulan min al-ansar mun bayyana sunansa muka ce Dahjah ko kamar sunan yana da wahalan rikewa shi yasa zai wahala a rike shi a ambato guda جحجاه بن قيس الغفاري wannan yana cikin al-muhajirun shine ya kai dukawa wani mutum cikin al-ansar kasa a kamar yadda muka yi bayani shine ka daki mutum a mazaunin sa da hannunka da tafin hannunka ko kuma ka kai dukawa mutum a mazaunin sa da kafarka wanda ake ce masa canka ko Hausa da na sani ana kiran duka da kafa canka to ɗaya daga cikin al-muhajirun wanda ake kiran sa Jahjahu bin Qais al-Ghifari mutum ne wanda yake da yawan wasa to wasar tasa ce ta kai shi ga kai duka ma ɗaya daga cikin al-ansar ba wai da nufi ya dake shi ba ba ya dake shi bane saboda wata manufa mummuna ko kuma dan gaba da kiyayya a wasa ne wani da wasa ma sai kaga ya kai ma duka akwai wanda su wasan su na duka ne akwai kuma wanda wasarsa ta fatar baka ne sai ya caka maka magana amma shi a matsayin wasa yake yi to idan ba a san shi ba sai kaga rai ya bati to amma an san shi mutum ne mai wasa to za a dauke shi a matsayin wasa din to shi ma wannan mutum ne mai yawan wasa an ce yana da wasa har da mashi ma yakan yi wasa kuma yakan yi zolaya mutum ne mai zolaya yana zolaya da fatar baka kuma yakan yi wasa da hannu ko da kafa ma'ana ya kai duka ko ya kai canka ko ya kai naushi duk dai a matsayin wasa kenan ba da gangan yayi ba fa kasa a rajulin min al muhajirin Jabir dan Abdullahi al ansari ya boye sunan sa saboda abun ya dawo matsala to idan ya zamanto abu ya taba mutunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya aikata abin da ya taba mutunci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an zo akan saye sunan sa ba a bayyana sunan saboda su ba muradin su tozarta shi ba muradin su isar da ilimi sabanin mu a yau Allah Allah ake abu ya faru da wani shikenan sai ai ta yayatawa ana kambamawa muna jin dadi aita cin naman sa ana yi da shi duk inda aka zauna ana maganar sa a ambace shi anan a ambace shi a can ana tarage masa laifin sa saboda duk lokacin da kai giban mutum kaman kana rage masa laifin sa ne aibun sa ne kake rage masa domin ranan tashin alkiyama laifuffukan da yayi sai an dibo idan aka dibi kyawawanka na gibarsa da kai sai a zuba masa idan kai kuma ya zamanto ba kai da kyawawa ba ka aikata kyawawa ba to aibukanka za a ɗebo aibukansa za a ɗebo a zuba maka kaga kenan yanzu mutum ya zauna yana yi da ɗan uwansa ba alheri ba ne mutum ya zauna yana yi da ɗan uwansa yana gibansa yana cin namarsa ba alheri ba ne gare shi Jabir dan Abdullahi yake cewa sai wani mutum cikin al-muhajiruna ya daki wani mutum cikin al-ansar wannan mutumi da aka daka cikin al-ansar malamai sun ambaci sunansa suka ce Sinan bin Wabra shine wanda aka kai wa duka to shi kuma wannan ba ansari dan Madina wanda aka kai wa duka sai ya nemi dokin ɗan uwansa mutan Madina shine sai ya ce ya lal ansari ku kawo mun doki ku kawo mun taimako kar a ci zarafina to shi kuma wannan wanda ya kai dukan tunda wannan ya nemi doki wanda za su zo ai suna da yawa shi kuma shi kadai ne yana ga sarkin yawa ya fi sarkin karfi shi ma sai ya nemi taimakon al-muhajirun tunda shi yana cikin al-muhajirun wancan ya nemi taimakon al-ansar ƴan garin sa yace ya lal ansar ansar ku kawo mun dauki ku kawo mun taimako kar a ci zarafina to shi kuma sai ga in har suka kawo ma shi wannan taimako ai adadin su yana da yawa za su iya cin masa shi ma sai ya nemi taimakon mutan garin sa mutan Makka shi ma sai yace ya lal muhajirin muhajirun ni ma ku kawo mun taimako kar su zo su cin mun su ci zarafina to wannan da'awa da suka yi annabi ya jiyo kwaras a kunna annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ba a bar sansanin yakin ba a guri guda ake shi wancan al-ansari mutumin Madina muryarsa ya daga duk inda Ansar suke su zo su taimaka masa. Shi kuma muhajiri da ya ga haka shi ma sai ya daga muryarsa duk inda muhajirun suke su zo su taimaka masa. Kaga sautin zai kai ko ina a sansanin yaki duk. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji. Nan take sai Annabi ya fito daga hemarsa. Sai yake cewa ma balu da'wal jahiliya. Wannan wata irin da'awa ce irin da'awar jahiliya kuke yi? An danganta wannan da'awar zuwa ga jahiliya. Kalmar jahiliya kalma ce da aka ciro ta daga jahilun. In an ce jahilun shine jahili ko wanda yake aikata aikin jahilci. Kalma ce da aka ciro ta daga jahilun, min jahala ya jahila ya jahalu, jahila yayi jahilci. Malamai suka ce in an ce jahila shine adamul idrak ko kuma adamul ilm. Jahila shine adamul idrak ko kuma adamul ilm, rashin riskan abu, kishiyar ilimi ko al ilmu idraku shay'i ala ma huwa alaihi. In an ce ilimi shine mutun ya riske abu a hakikanin sa, kishiyarsa kuma jahilci, adamul idrak, rashin riska. Yanzu jahili shine wanda bai sani ba, mai ilimi kuma shine wanda ya sani. A suke cewa al jahalu ya kasu kashi biyu, akwai jahalun basit, akwai jahalun murakkab. Jahalun basit shine rashin ilimi. Misali a ce maka yaushe aka yi yakin Badar, sai ka ce ban sani ba, wannan ana kiransa me? Ana kiransa jahal. Sai a tambayi wani daban kuma, a ce masa yaushe aka yi yakin Badar, sai ya ce shekara ta bakwai bayan hijira. Wannan ilimi ne? Ba za a kira shi ilimi ba, shi ma jahilci ne. Yanzu jahilci ya kasu kashi biyu. Akwai jahilci na rashin sani. Kaga yanzu wanda aka tambaye shi cewa shi aka yi yakin Badar ya ce bai sani ba, wannan normal jahilci ne, shine ake kiransa jahalun basit. Wanda kuma aka ce masa yaushe aka yi yakin Badar ya ce shekara ta bakwai bayan hijira, shi ma wannan jahili ne. Jahilcinsa ya fi muni akan na wancan. Shi wancan bai sani ba, kuma ya san bai sani ba. Shi kuma wannan yana ga kamar ya sani amma bai sani ba. To wannan shi ake kira jahalun murakkab, jahilci mai hauhawa, jahilcin da ya kai makwara, jahilcin da ya kai iyaka, wanda ma'abocinsa bai san cewa shi jahili ba ne. Shi jahili ne amma ya ɗauka shi mai ilimi. To wannan shi ake kira jahalun murakkab. To sai aka tambayi mutum na uku, aka ce shi aka yi yakin Badar sai ya ce shekara ta biyu. Kaga wannan ilimi kenan, shine sanin abu a hakikaninsa, wannan ana kiransa ilimi. Rashin sani ana kiran shi jahilci, normal jahilci. Sannan sanin abu a sabanin yanda yake ba a hakikaninsa ba, wannan kuma ana kiransa jahilci mai hauhawa, wanda ya kai iyaka, wanda ya kai makwara. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce musu ma balu da'wal jahiliya, wata irin da'awa ce wannan irin ta jahiliya? To yanzu jahiliyan da Annabi yake nufi rashin sani ne. Kaga in an ce jahiliya, ai asalin kalmar muka ce jahila ne ko? Fi'ili madi shine jahila, ya jahilci abu, jahilun wanda ya jahilta. Yanzu kalmar jahilun ismul fa'il ne, sunan wanda ya aikata aikin me? Aikin jahilci. To menene ma'anan jahiliya? Ai kaga kamar jahilun an ƙara masa haruffa guda biyu a ƙarshensa. Jahilun ai mun fahimci ma'anarsa, shine wanda ya aikata aikin jahilci. Kaga sunan mai aikata aikin jahilci ne, laƙabi ne aka yi wa mai aikata aikin jahilci, shine ismul fa'il. To sai aka ƙara ya'un da ta'un don a fitar da wata ma'ana daban. Maimakon a ce jahilun sai aka ƙara ya'un da ta'un a ƙarshe, sai zama jahiliya, jahilun, jahiliyatun. To kaga yanzu dole zai ɗauki wani ma'ana daban wanda ba ma'anan mai aikata jahilci ba. Don an ce jahiliya, menene ma'anar jahiliya? Kalmar jahiliya mecece ma'anarta? Kalmar jahiliya malamai sun yi ta kokarin fito mana da ita, an samu ta'arifi daban-daban, amma kuma duk ta'arifan suna isar da sako iri ɗaya ne. Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama ya ce kalmar jahiliya shine ma kana fil fatrati qabla al islam shine zamanin da ya gabaci zuwan musulunci wannan ana kiransa jahiliya kenan al'ummar da suka rayu a zamanin da gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zamanin ana kiran shi jahiliya wannan zamanin ana kiran shi jahiliya shi yasa dabi'unsu da al'adunsu duk zaka ga munanan dabi'u ne da munanan al'adu kenan yanzu bayan zuwan musulunci jahiliya ta kau mun fahimci bayanin in mun fahimci ta'aridin nawawi in an ce jahiliya shine zamanin da ya gabaci zuwan musulunci kenan yanzu zamanin zai gushe tare da zuwan musulunci an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shekara da shekara 40 da shekara giwaye tunda an haife shi a shekarar giwaye to bayan shekara 40 da hadisar giwaye aka aiko annabi yana dan shekara 40 kenan yanzu a shekara 40 da hadisar giwaye jahiliya ta gushe in mun fahimci wannan ta'arifi na Imam an-Nawawi da yace abinda ake nufi jahiliya shine abin da ya kasance ko ya faru gabanin zuwan musulunci zamanin da aka rayu wata al'umma ta rayu gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira jahiliya to kenan yanzu bayan aiko annabi babu jahiliya wannan kuma yaki na banul mustaliq mun yi bayani cewar ya faru a shekara ta nawa shekara ta nawa muka ce biyar ko wasu malaman suka ce shekara ta shida ba haka muka yi bayani ba wasu malaman suka ce yakin gazwatu banil mustaliq ta faru a shekara ta biyar bayan hijira wanda ibnu ishaq daga gare shi aka samu wannan mukarin jayar da shi wasu malaman kuma suka ce shekara ta shida to kaga shekara ta biyar bayan hijira ai bayan an dawo madina kenan yanzu bayan gushewan jahiliya da shekara kusan 18 haka ne tunda annabi an masa wahayi a makka yayi shekara 13 ya zo madina yayi shekara 15 sannan wannan yaki ya auku shekara 5 ba 15 ba wannan yaki ya auku to yanzu shekara 13 da shekara 5 in an hada shekara ba shekara 18 ba na'am 13 ga 5 18 mana ba 18 bane haka ne to idan mun fahimci ta'arifin Imam an-Nawawi cewa jahiliya shine abin da ya faru ko zamanin da ya zo gabanin zuwan musulunci kenan yanzu shekara 18 da gushewan jahiliya mun fahimci bayanin to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a wannan da ake irin ta jahiliya alhali jahiliya ta gushe mun gane bayanin wannan shine ta'arifin Imam an-Nawawi to Ibn al-Asir shi ma yayi ta'arifi makamancin na Imam an-Nawawi na jahiliya yace hiya al-halu allati kanat alaiha al-arabu qabla al-islam in an ce jahiliya shine siffa ko yanayi ko hali da larabawan makka suka kasance a kansa kafin zuwan musulunci siffofi munanan siffofi munanan dabi'u munanan al'adu wanda suke tafiya a kansu gabanin zuwan musulunci shi ake kira jahiliya kenan yanzu bayan zuwan musulunci wannan jahiliyar ta gushe bata gushe ba shine malamai suka ce jahiliya anan in mun fahimci ta'arifin waɗannan malamai zamu iya cewa ta kasu kashi biyu akwai jahiliyatun mutlaq jahiliya wacce take sakakkiya ga mammiya ita ce wacce mutanen makka suka rayu a kanta kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo sai ta gushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwace garin makka hannun mutan makka musulunci ya zamanto yayi rinjaye a garin makka aka wayi garin makka ya zama garin musulmai munanan dabi'u da ake da munanan al'adu da bautan gumaka duk aka kakkabe makka daga su to daga nan sai aka wayi gari makka ta kakkabu daga dauda na jahiliya to wannan ya gushe ita ce jahiliyatul mutlaq akwai kuma jahiliyatul muqayyad jahiliya ce amma takaitacciya wace ake kiranta jahiliyatun nisbiya wace nisba ce zai iya yiwuwa a samu ga a wani lokaci a rasa shi a wani lokaci ko a samu a wani gari a rasa shi a wani gari ko a samu a wani mutum a rasa shi a wani mutum wannan zai ta faruwa har zuwa tashin kiyama amma wancan na rayuwar larabawa da suka yi gabanin zuwan musulunci shi ya gushe tare da zuwan musulunci musulunci da yazo yayi fito na fito da su to amma jahiliyatul muqayyad wannan ya ya danganta ga mutun zuwa mutun mutun koda musulmi ne zai iya yin aikin irin na jahiliya misali ta'assubanci mutun a yau in yayi sai a ce yayi aiki irin na jahiliya saboda su aka sani suke yi to wannan shi yasa aka kira shi da jahiliyatul muqayyad wato ya danganta daga guri zuwa guri yanzu misali zaka iya samun garin da suke rayuwa irin rayuwar maguzanci to suka ce suna rayuwa ta jahiliya in ka samu garin da suke rayuwa irin ta musulunci to kaga su ba za ka musuffanta su da wannan ba kenan irin wannan ba zai zama gama gari ba zai zama gaman me ba bayan zuwan musulunci wancan gaman nan ya gushe sai zaman to wanne ne ya saura takaitacce shi kuma ya danganta daga mutane zuwa mutane idan aka wayi gari aka samu mutane da suke rayuwar maguzanci sai a ce suna rayuwar me jahiliya ko kuma mutun ya aikata dabi'a irin na maguza sai a ce ya aikata aiki irin na jahiliya to shi yasa anan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma balu da'wal jahiliya wace irin da'awa ce wannan irin da'awar jahiliya da'awar ta'assubanci mutun ya kira nasa yazo ya agaza masa alhali ku musulmai ne kuma kuna aro mummunan dabi'a na ta'assubanci ai musulmi kan duk inda yake dan uwan musulmi ne innamal muslimuna ikhwa ai musulmai kawai yan uwan juna ne sashe na agazawa sashe sashe na taimakon sashe in an taba musulmi anan an taba shi a can idan an taba musulmi a gabashin duniya musulman da suke yammacin duniya sai sun ji a jikinsu haka musulmai suke in tsiya daya madaurin ki daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su cewa yanda musulmai suke wajen soyayyar su da tausayin su tamkar jiki guda ne tamkar jikin mutum guda ne idan wani dan bangare na jikin ya tabu kowane jiki zai amsa da jin radadi yanzu da ya tsakka za ta yi rauni sai idan ka kasa bacci ka kasa samun cikakken nutsuwa ko ina a jikinka yana jin radadi yana amsa gashi dai duka abin da ya tabu dan kankanin guri ne a ya tsakka amma ko ina cikin jiki zai amsa to haka musulmai suke da za a taba dan wannan bangare sai kaga wannan bangare shi ma ya amsa in an taba musulmi a nan azare musulmin da yake Saudiya musulmin da yake Suriya musulmin da yake Iraki sai sun ji zafin wannan taba shi da akai saboda musulmai kaman abu daya suke kaman tsintsiya daya madaurin ki daya suke kaman gini suke yanzu idan aka ce za a cire block daya a wannan ginin ai ba shi block dayan ne zai fita ba ginin zai iya tsagewa ta sama ya tsage ta ƙasa ya tsage ta gefen sa ya tsage ta ɗaya gefen nasa saboda abu ɗaya ne sashe na kulle da sashe sashe na daure da sashe sashe na haɗe da sashe to haka musulmai suke to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu kenan amma su jahiliya sanda suka rayu a zamanin su na jahiliya a ni dai na sanna wannan dan kabila ta ne shi na sani shi zan agazawa amma inda ba dan kabila ta ba sai mu yi shekara da shekaru muna gwabza yaki tsakanin mu to amma musulunci bai san wannan ba musulunci ya san ɗan uwantaka na musulunci to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatan musu yace wannan wace irin da'awa ce irin ta jahiliya da'awa ta ta'assubanci shi al-ansari ya kira ɗan uwansa al-ansar mutan madina shi al-muhajiri ya kira ɗan uwansa al-muhajirun mutan makka wannan da'awa ce ta jahiliya saboda al-ansar da al-muhajirun duk abu ɗaya ne dukansu musulmai ne dukansu ɗan uwan juna ne ai Allah madaukakin sarki yana tunawa sahabban annabi irin baiwa da ya musu na hada kansu da yayi wanda da kawunansu arabai yake sashe na yakan sashe id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum da kun kasance abokan gaban juna sashe na yakan sashe da musulunci yazo sai ya hada zukatan ku kuka zama abu daya kuka zama tsintsiya daya madaurin ki daya to yanzu in ka tashi kai
karka nemi taimakon al-ansar kai al-ansari nemi taimakon ƴan uwanka musulmi al-muhajirun ma ai ƴan uwanka ne za su zo su taimaka maka tunda duk musulmai ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ma balu da'wal jahiliya annabi ya musanta musu wannan da'awa da suke wannan wace irin da'awa ce irin ta jahiliya mummuna aba da musulunci da yazo ya goge ta ya hada musulmai guri guda sun zama ƴan uwan juna tamkar uwa ɗaya uba ɗaya suke sai annabi yake tambaya me yake faruwa haka ake irin wannan da'awa ta jahiliya sai ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari ake cewa ya rasulullah ya manzon Allah kasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar wani mutum ne cikin al muhajirun ya kai duka ma wani mutum cikin al ansar to shi yasa ka ji wannan da'awa da ake tai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar sai ya ce da uha fa innaha muntina ku bar irin wannan da'awar kar ku yi irin ta fa innaha muntina saboda ita mummunar aba ce saboda ita abar kyama ce saboda ita abar tirce abar Allah wadai saboda za ta iya haifar da gaba da kiyayya yanzu idan mutumin Madina ya nemi taimakon ƴan uwansa ƴan Madina mutumin Makka ya nemi taimakon ƴan uwansa ƴan Makka wannan suka zo kaga za a iya samun me za a iya samun gaba da kiyayya wacce za ta haifar da yaki ba dan Allah ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku bar irin wannan da'awa saboda mummuna aba ce abar kyama ce abar ki ce za ta cutar da ku a gangan jikinku za ta cutar da ku a addinin za ta cutar da su a gangan jikinsu sashe ya kashe sashe akan abin da bai taka kara karya ba kaga wannan dabi'a ce ta jahiliya sai ga abin da bai kai ya kawo ba sun zo an zub da jini an kashe mutanen da ba su da iyaka ba su da adadi akan dan abin da bai taka akan biro yanzu inda zamanin jahiliya ne kan biro sai kaga an yi shekara da shekaru ana gwabza yaki an rasa adadi mai tarin yawa an kashe rayuka wanda ba za su gaza mutum 100 200 300 sai an kashe mutum 300 400 akan biro akan takalmi sai ayi shekara 10 ana yaki tsakanin wannan kabila da wannan kabila akan takalmi akan riga sai ayi shekara da shekaru ana yaki ana zubda jini ana kashe adadi mai yawa to kaga na farko akwai asarar rayuka akan abin da bai taka kara karya ba na biyu kuma babu wani sakamako da za a samu tunda yakin da aka yi ba dan Allah aka yi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da uha fa innaha muntina ku bar irin wannan da'awa ta jahiliya saboda abar kyama ce abar ki ce aba ce wacce take haifar da gaba da kiyayya wacce za ta haifar da yaki ba akan tafarkin Allah madaukakin sarki ba fa sami'a bi dhalika abdullahi ibn ubay to sai labari ya iso abdullahi ibn ubay bin salul wannan shugaban munafikan yana cikin tawagar wannan yaki da annabi ke jagoranta yakin da aka yi na banul mustalik wanda mun yi bayanin ta a satin da ya gabata sai ji labari cewa ga abin fa da ya faru wani ne cikin muhajirun ya kai duka ma wani cikin al-ansar har dashi wannan ansari din ya nemi agajin ƴan uwansa al-ansar to da yaji sai ransa ya baci shugaban munafukai sai ya ce fa'aluha haka suka yi shi yana gani ai ba karamin taimako suka yi wa annabi shi da al-muhajirun ba saboda sun bar garinsu garin Makka sun taho garin Madina kuma shi Abdullahi yana ga garinsa ne shi da al-ansar sun zo an ba su gurin zama an ba su sana'a an ba su gonaki na noma an ba su mata sun aura yana ga ai sun yi musu duk wata alheri duk wata goma ta arziki sun musu da haka mata sai su saka musu da alheri to shine sai ya ce to bari tunda ba su san wannan ba ga matakin da za mu ɗauka ya ce amma wallahi la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azab ya ce na rantse da Allah in har muka koma Madina cikin lafiya mai ɗaukaka sai ya fitar da makaskanci daga Madina malamai suka ce yana nufin kansa shine maɗaukaki zai fidda annabi yana nufin annabi shine makaskanci in ji wasu malamai na tafsiri tunda aya ce ta alqur'ani da take cikin suratul munafiqun wasu ka ce la yukhrijanna al'azz minha al'adhal yana nufin shi da ire-irensa mutanen madina za su fitar da makaskanta mutan makka almuhajirun wanda suka zo suna ganin su a matsayin kaman yan cirani fa balaga annabiy sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iske annabi gafa abinda abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai yake fadi cewa in an koma madina madaukaki zai fitar da makaskanci daga madina la yukhrijanna al'azz madaukaki lallai tabbas zai fitar da min hal azan daga garin madina zai fitar da makaskanci to umar sanda aka kawo wa annabi labari na wannan furici na abdullahi ibn ubay ibn salul umar yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne rawar sayyidina umar za ta bayyana wannan shi zai ƙara fito maka da yanda sayyidina umar ke da zuntan annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka zo aka bada annabi labari ga abin da abdullahi ibn ubay ibn salul ya faɗi sai sayyidina umar ya ce ya rasulullah da'ni adribu unka hadha almunafiq yace ya manzon Allah barni in daki wuyan wannan munafikin saboda ya zama mana illa zaman sa a cikin mu akwai aibu akwai hatsari irin wannan magana tasa tayi girma yace zai fitar daga garin Madina makaskanci shi madaukaki zai fitar da makaskanci yana nufin annabi da shi da sahabbansa annabi ba ni dama in gama da shi kaga wannan zai nuna mana yanda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu zai fito mana da jarumta irin ta sayyidina Umar sayyidina Umar yana jira kawai izinin annabi yake jira baya so yayi gaban kansa annabi yace abin da kai ba da dai ba inda annabi zai bashi izini take zai gama da shi duk kuma abin da zai je zo bai dame shi ba kaga wannan zai ƙara tabbatar maka da jarumta irin na sayyidina Umar Allah yarda da shi sannan kuma baya barin takwana sayyidina Umar baya barin takwana to shi yasa ya nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya bugi wuyansa ma'ana ya kashe shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar da'ahu bar shi karka kashe shi la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba in har ka kashe shi mutane za su je suna ta ai muhammadi yana kashe sahabbansa yanzu innama izini ka kashe shi sai ai ta yayatawa wannan sai ya bata sunan da'awar mu da muke ta musulunci wa'anda suke kudin shiga musulunci sai a ce musu kun gani wanda suke tare da shi ma gashi kashe su yake in har kun shiga kuma kashe ku zai to wannan sai ya bata sunan da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda tsoracewa hakan annabi sai ya hana sayyidina Umar ya kashe shi kaga wannan zai fito mana da ka'ida ta malamai na usulul fiqh ka'idoji guda biyu ma za a iya dabbaka su a wannan gabas dar'ul mafasid muqaddamun ala dalbil masalih yanzu sayyidina Umar yana ga kashe shi maslaha ne in an kashe wannan munafikin mutane za su samu maslaha za su amintu daga sharrin sa da kaidin sa kaga maslaha ce da za su samu na kisan wannan munafiki to amma ta ɗaya bangaren kuma a daidai lokacin da ake ga maslahar kashe shi akwai kuma barnar da za ta iya barkewa ko ta bullo sakamakon kashe shi shine za a yi ta yayata musamman abokan gaba dama suna jira su samu cas sai su yi amfani da ita kafa suke nema da za su soki da'awar annabi da za su bata da'awar annabi to suna jin labari cewar ai gashi nan an kashe ibnu ubay ibn salul ba za su yi la'akarin cewa munafiki ba ne sai su ce ai dama yana cikin tawagarsa kuma gashi ya kashe shi to kenan wannan ya nuna waɗanda suke tare da shi ɗin ma ba su tsira ba mu da muke yake zuwa ya yake mu ya kashe mu bai takaita a iya mu ba har waɗanda ma suke tare da shi suke fita yaƙi da shi su ɗin ma ba su tsira ba yana kashe su saboda haka in kun shiga kun karɓi da awarsa abin da yake kiran ku zuwa gare shi ku sani cewar wata rana zai kashe to wannan sai ya bata sunan da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata annabi suna sai mutane su ji tsoron shiga musulunci to wannan shi annabi ya guda wannan barnar da za ta iya aukuwa bayan kashe shi ai amfani da wannan damar wajen sukar annabi wajen sukar da'awa annabi shi yasa annabi ya hana sayyidina Umar ya kashe shi kenan yanzu idan abubuwa guda biyu sun bijiro maka daya idan ka aikata akwai maslaha ko kuma abu ne ya bijiro maka wanda in ka aikata shi zaka samu maslaha ta wani bangaren kuma akwai wani barna da zai iya biyowa baya in ka aikata shi to abin da ya kamata ka hakura da aikata shi dan guje ma wannan barnan sai ka hakura da samun wannan maslaha mun gane bayanin in ka aikata abin akwai maslaha ciki amma kuma akwai wani barna da zai iya biyowa baya akwai wani hatsari da zai iya biyowa baya to yanzu ka aikata ka samu maslahan koda wannan hatsarin zai biyo baya ba matsala zaka yi tahammulin hatsarin in yazo a'a yi hakuri da wannan maslahar da zaka samu dan tunkuɗa wannan barnar da zata fuskanto ka to shine dar'ul mafasid muqaddamun ala dalbil masalih annabi yayi hakuri da maslahar da za a iya samu yayi hakuri da ita dan tunkuɗa barnar da zata iya biyo bayan kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga wannan ka'ida ce ta malaman usulul fiqh annabi sallallahu alaihi wasallam zurfin fahimta irin nasa da ya hararo ya kalli abun sai ga ai akwai abin da zai iya biyowa bayan mummuna wanda tasirin sa zai iya muni wa da'awa annabi zai iya muni wa annabin karan kansa na kashe wannan mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayyidina Umar cewa la yatahaddathu an-nasu kar mutane su je suna taɓi suna yayatawa suna watsawa anna muhammadan yaqtulu ashaba cewa ai annabi muhammad kamma sahabban nasa yake bi ɗaya bayan ɗaya yake kashe su sai annabi ya hana shi to akwai wata ka'ida har ila yau da za a iya dabbaka ta anan al-akhdhu bi akhaffi ad-dararai idan illoli guda biyu sun zo gare ka sai ka duba kaga wanda yafi sauki sai ka dauka ka aikata shi mafi girman kuma sai ka kyale shi yanzu illa ne zaman su da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul illa ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kasance yana tare da su sannan in an kashe shi illa ce za ta auku na bata da'awa annabi cewa gashi ai yana kashe sahabbansa kaga illoli ne guda biyu wannan illa ta farko shine ya zamanto yana rayuwa cikin su illa ce zai ta cin kafansu yana cutar da su sannan illa ta biyu idan an kashe shi yanzu an bar shi yana rayuwa yana kasancewa cikin su akwai illa in an kashe shi ma akwai illa illoli guda biyu to sai ka duba kaga cikin illoli guda biyun nan wanne yafi hatsari wanne yafi sauki sai ka dauki wanda yafi saukin sai ka aikata shi wanda yafi hatsarin kuma sai ka bashi yanzu barin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul cikin su illa sa tafi sauki saboda duk tutar wanda zai iya musu zasu iya hakuri zasu iya shanyewa zasu iya daukewa amma kashe shi kuma cutar wadda za ta auku cikin su ba za su iya tare ta ba ba su iya tunkuɗe ta ba saboda abokan gaba ne za su ta yaya ta tsakanin su cewa annabi yana kashe sahabbansa to kaga sai su yi hakuri da wannan cutarwan wajen tunkuɗe wancan cutarwan ma'ana maimakon wancan ya auku sai su yi hakuri da aukuwan wannan wancan kuma su tunkuɗe shi kar ya auku sai a hakura da rayuwarsa ya ci gaba da rayuwa cikin su sabanin kashe shi tare da can an kashe shin an rage wani barna an rage wani ta'adi to amma a bar shi yana raye ta'adin kisansa yafi girma akan ta'adin rayuwarsa a cikin su shine al-akhdhu bi akhaffi ad-dararain wannan riwayar da muka karanta Imam al-Bukhari ya fitar da ita cikin sahihin sa kaga riwaya ce wacce take ingantacciya wa fi riwayatin a wata riwaya kuma daban قال عمر بن الخطاب مر به عباد بن بشر فليقتله سيدنا عمر سي با ده شاوري وا النبي يتي يا منزن الله كا امرتي عباد دان بشر يا كشي عبد الله بن ابي بن سلول اهوتا ده شرنسا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزن الله صلى الله عليه وسلم يتي سيدنا عمر فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا ولكن اذن بالرحيل النبي صلى الله عليه وسلم sai ce ya sayyidina Umar kake ga al'amarin zai kasance in har nayi umurni wa Abbas ya kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mutane suka riki wannan kisa na Abdullahi da nayi umurni ayi suka rike shi a matsayin makami na yakar da'awata su ce Muhammad yana kashe sahabbansa ya kake ga al'amarin zai kasance ai kaga al'amari zai yi muni maimakon mutane su ta shiga musulunci sai zamanto ana tsoron shiga musulunci din ana ga in an musulunta zan iya zan kashe waɗanda suke musulunta da suke kasancewa tare da ni sai annabi ya bijiro da wani ra'ayi wanda yake ga shine mafita ga wannan al'amari da ake ga ya faru sai annabi yayi umurni kowa ya hau kan abin hawansa a bar wannan guri a take kowa ya dale kan abin hawansa sai suka kama hanya sun dauka Madina in an kama hanya Madina za a dosa annabi sai bai kama hanyar Madina ba sai kauce akai ta tafiya ba su san ina za a tafi ba wadhalika fi sa'atin lam yakunir rasul sallallahu alaihi wasallam yartahil fiha fartahala an-nas lokacin da annabi yace kowa ya hau kan abin hawansa rana tsaka annabi bai cika tafiya rana tsaka ba in ya yada zango sai rana ta yi sanyi sai yace to kowa ya hau kan abin hawansa a kama hanya to sai gashi a wannan lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba fita ba bai saba kama hanyar sa ta tafiya ba a irin wannan lokaci musamman in rana ta take yakan zauna ya huta har sai rana ta yi sanyi to amma a take annabi yace kowa ya hau kan abin hawansa akai ta tafiya sun dauka idan dare yayi annabi zai ce a sauka a huta ba a sauka ba aka cinye dare ana ta tafiya kowa ya gaji sun dauka in gari ya waye annabi zai ce a sauka a huta ba a sauka an huta ba in kaga an tsaya to sallah ne ana sallah za a hau a ci gaba da tafiya wani zai tsammani in an tsaya an yi sallah za a dan huta sa'a biyu sa'a uku sai ga ana idan da sallah annabi sai ya ce a kama hanya wancan wuni na jiya da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi wannan magana mai girma cewa in an koma Madina madaukaki zai fitar da makaskanci an cinye sauran wunin ana tafiya dare tai ba a zauna ba aka cinye dare ana tafiya gari ya waye ba a zauna ba sai da aka cinye wuni sannan aka yada zango ana yada zango kowa sai ya hau bacci to wannan shine dabara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya mantar da wannan da'awa da suka yi a tsakaninsu ta jahiliya gabar da shedan yayi nufin ya kulla tsakaninsu annabi ya mantar da su da gajiya ka san sai mutun ya samu dama ne ma yake shegantaka idan kaga mutun yana shegantaka to cikin sa ya cika kuma yana zaune kalau babu wani tashin hankali babu wani tashin tashina amma mutanen da suke cikin tashin hankali da tashin tashina ai babu yan iska cikin su kowa ta kansa yake yi mutanen da suke fama da yunwa da bala'i ai ba yan iska cikin su in kaga an samu yan iska fitsararru tsageru cikin al'umma to zaman lafiya ne da kuma koshi cikin su ya dauka sun koshi kuma suna zaune kalau ba wani tashin hankali to anan shikenan sai shedan ya zama malamin su sai su ta fitowa suna tsageranci yanzu idan ka je guraren da babu kwanciyar hankali ba zaman lafiya ai ba za ka samu yan iska ba saboda kowa yana ta kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da wannan dama na gajiyar da su ta yanda gajiyar za ta mantar da su da komai to gajiyar ku sai ta mantar da su da komai sannan abu na biyu wannan magana da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi wacce magana ce ta yi muni sosai ita ma duk sai zafinta da ya shiga cikin zukatan sahabban annabi sai annabi ya mantar da su kaga wannan magani na farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na wannan abu da ya auku to shi yasa idan matsala ta faru a cikin al'umma ana so waɗanda suke masu fada aji su kai kawo wajen samar da hanyar da za a bi a yi solvin din wannan matsalar ba tare da an wahala ba kuma cikin siyasa da dabara kamar yadda annabi kaga annabi bai ci zarafin kowa ba bai musguna wa kowa ba ba a daki kowa ba kawai cewa kowa ya hawo dabbarsa a kama hanya to wannan kawai da annabi ya yi sai zama ya mantar da su da duk wani abu da da suka kasance suna ciki na zulumi na abin da ya faru na maganan Ibn Ubay ibn Salul da kuma abin da shedan ya yi nufin ya aukar tsakanin al-muhajiruna da al-ansar waja'ala ba'da zalika idha haddatha Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil hadith kana qaumuhu humul ladhina yu'atibunahu to bayan an koma garin Madina sai zamanto mutanen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ma'ana ƴan kabilarsa kabilar Khazraj ko magana yayi sai su hantare shi saboda sun ji zafin wannan magana da yayi cewa in an koma garin Madina madaukaki zai fidda makaskanci shi yasa da aka dawo Madina kafin a shiga garin Madina sai dansa Abdullahi sahabi ne na annabi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi sunansa Abdullahi sunan dansa ma Abdullahi to dansa Abdullahi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka dawo garin Madina sai dansa Abdullahi yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah naji labari cewar ga irin maganan da mahaifina yayi mummunar magana sannan kai kuma kana da nufin ka sa a kashe shi duk da annabi ya ma hana a kashe shi to amma shi dai baya so annabi ya sa wani ya kashe mahaifinsa saboda yana son mahaifinsa na farko sannan kuma na biyu yana matukar biyayya wa mahaifinsa sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina musamman kabilar Khazraj sun sani duk cikin ƴan kabilar ba wanda ya kai ni biyayya wa mahaifina shi wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul din yace to ya rasulullah idan har kana da nufin kashe shi yi mun umurni ni zan je in kashe shi saboda bana so kai umurni ma wani ya kashe shi ni kuma shedan ya ingiza ni in ji zafin kisan sa da aka yi a matsayin sa na mahaifina na kallon wanda ya kashe shi a matsayin makiyina shedan ya ingiza ni in je in kashe wanda ya kashe makiyina in kashe musulmi akan kafiri in shiga wuta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kamun izini in har kana da nufin kashe shi mun izini in je in kashe shi in ni na kashe shi shikenan magana ta kare amma idan wani ka sa ya kashe shi zan iya afkawa cikin bala'i da hatsari zan iya jin zafin kisan sa da aka yi hakan kuma yasa in ce bari in daufan sa in na daufan sa kuma ya zama na kashe musulmi akan kafiri shikenan sai na shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ban yi niyan kashe shi ba kuma ban da niyan in kashe shi zan ci gaba da rayuwa da shi haka duk abin da yayi mun zan daga masa kafa duk abin da yayi zan kauda kai kuma zan kyautata mu'amalantarsa inji annabi ya gayawa dansa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya ce to ya rasulullahi zan je in hana shi shiga garin Madina har sai ka bada izini ya je tare babansa ya hana shi shigowa garin Madina yace sai ya furta da bakinsa cewa shi ne makaskanci annabi shi ne madaukaki ya je ya hana shi shigo garin Madina kaga tasiri na me na imani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al imana wa ayyadahu bi ruhin min waɗannan su ne muminai na ƙwarai ba ka samun mutane da suka yi imani da Allah madaukakin sarki da tashin alkiyama yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna son wanda yake saba Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne kaga yanzu ya fifita annabi akan mahaifinsa saboda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama kuma gashi Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce sayyidina Umar lokacin da waɗannan abubuwa suka faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce sayyidina Umar kaifa tara ya Umar ya kaga wannan al'amari ama wallahi law qataltahu yawma qulta li aqutuluhu la ar'adat lahu anifun law amartu hal yawma bi qatlihi la qatalat kaga wannan ita ce siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Umar ya kaga wannan al'amari lokacin da ka nemi in baka izini ka kashe shi da an samu dandazo na ƴan kabilarsa da za su yi ta kokarin kai kawo na ganin sun agaza masa ko sun taimaka masa to amma kuma sai gashi a yau su din su suke hantararsa su suke kuntata masa su suke muzanta masa a yau din nan da su din zan umurta su kashe shida sun kashe shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba gaggawa tare da annabi yana bin abubuwa daki daki yana bin abubuwa mataki mataki to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina umar wannan sai sayyidina umar yace qad wallahi alimtu la amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'zamu barakatan min amri yace wallahi ni na sani ko shakka babu al'amarin annabi tsare tsaren annabi planning din annabi sallallahu alaihi wasallam yafi girma kuma yafi albarka akan nawa duk wani planning da zan yi duk wani abu da zan tsara duk wani shawari da zan kawo ko wani tunani da zan kawo na annabi yafi albarka yafi girma akan nawa yanzu irin tunanin sayyidina Umar da ya bijiro da shi da irin tunanin annabi kaga ai tunanin annabin gashi ya haifar da ni ya haifar da da mai ido kuma an samu riba an samu nasara an ci nasara akan wannan munafiki gashi da yana rayuwa cikin su amma kuma an yi galaba akan sa sai mu wallafi littafin nan bayan ya kawo wannan kissar wacce take fito mana da yanda sayyidina Umar ke lazuntan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi ta'aliki a karshe yace wa min misli hadhihi almawaqif wat tawjihat an-nabawiyya istaw'aba Umar radiyallahu anhu فقه المصالح والمفاسد فهذا الفقه يظهر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وتسيدنا عمر دغا cikin fa'idoji da ya samu dangane da lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amfana ta fiskan fahimtar masalih da mafasid masalih abubuwa da akwai maslaha a cikin su da kuma abubuwan da akwai barna da ta'adi a cikin su to nusarwan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi wa sayyidina Umar sayyidina Umar yayi kokarin fahimtar abubuwa da suke maslaha ne shi yasa da lokacin da ya zama jagora ya zamanto yayi nagartaccen jagoranci saboda yanda ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda annabi yayi ta dora shi akan turba da yanda annabi yayi ta fiskantar da shi in zai kaza sai annabi ya ce masa a'a ai kaza in yace ya rasulullah ba ni izini ne kaza ya ce a'a ya umar ba yanzu ba ko ka bari so lokaci kaza ko kuma karkai to ire-iren waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta dora sayyidina Umar akai sai aka wayi gari sayyidina Umar ya zamanto tsayayye da kakke nagartacce lokacin da ya zama jagora jagorancin sa ya zama jagoranci nagartacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi ya siffanta shi da abkari zakakurin mutum nagartaccen mutum kuma annabi ya siffanta jagorancin sa da siffa wacce take nagartacciya yace lam ara abqariyan minan nasi yafri fariya banga zakakurin mutum jajirtaccen mutum nagartaccen mutum irin sayyidina Umar inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nagartaccen aiki irin na sayyidina Umar ma'ana annabi yace bai ga wanda yake nagartaccen aiki irin na sayyidina Umar ba ya kai sayyidina Umar ya zamanto mai nagarta lazumtarsa ga annabi fiskantarwan annabi nusarwan annabi tawjihat na annabi sallallahu alaihi wasallam sune suka yi tasiri wa sayyidina Umar ya zamanto nagartacce ina ga saboda ƙurewar lokaci zamu takaita anan sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba duk da cewa wannan misali na uku din ba mu kammala bayanai da suka kunshe shi ba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana idan mun zo haduwa ta gaba zamu duba misali na hudu cikin misalai da mawallafin wannan littafi yake kawowa waɗanda suke fito da yanda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh